أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah mai kowa mai komai wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karantar littafin Umdatul Ahkam na Sheikh Malami Al-Allama Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi bin Hassan bin Ja'far Al-Jamma'ili Al-Maqdisi Al-Hambali wanda ya rasu a shekara ta 600 daidai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya ji ganshi da gafara a wannan rana ta sudu muna 8 ga watan Muharram, ko muna 8 ga watan Muharram 1444 hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya daidai da 6 ga watan 8 ga watan 6 ga watan 8 ko 2022 miladiya. Kuma wannan shine darasin mu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka. Muna fata Allah mana muwafaqa. A yau zamu tashi khutbatul kitabi lil muallif, khutba kuma mu ce gabatarwa ko jawabi na shi mawallafin littafi. Domin darasi da ya gabata mun ga bayani akan sunan littafi, mawallafin littafin, da kuma bayani takaitacce akan shi littafin. To yau za mu fara khutbar ko kuma jawabin mawallafin littafi. Malaki cewa qala shaykhul hafiz taqiyuddin أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. wannan fada ce ta nasikh, mana mai naskhin littafi, mai rubuta littafi, ba shi malakin bane ya fada haka. Yake cewa qala shaykhul hafiz, ina ta an fahimta a can da littattafai akwai goraza wanda a lokacin babu kayan photocopy da sauransu. Duk in ka ga littafi to wani ne ke rubuta shi, suna nan a maktaba suna zamne, kawai zuwa za ka yi kujin ga wannan littafin nan za ka rubuce mini shi, sai ce maka kuɗi kaza, sai ka biya shi ko sai ya rubuta. To shi wannan nasikhin shi ne ya faɗi wannan. Kenan malam Al-Hafiz, haka ce hafiz din ce wata daraja ce wanda malamin hadisi yake kaiwa, in ya kai wani matsayi na harra wanda yake ga wataccen harra, da ya rubuta hadisi kamar 1000 kaza, sai a ce wannan hafiz ne. Taqiyuddin ma'ana wanda yake mai jin tsoron Allah, mai kula da addini. Laƙabi ne dai kamar na kambamawa da kuma nuna muhimmancin shi wannan malami. Shine faɗi sunan shi, laƙabin shi Abu Muhammad, shine Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali ibn Surur Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ga abin da yake cewa, yake cewa alhamdulillahil malikul jabbar, mana alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. Alhamd mana godiya ce wadda take ta musamman, wadda ake yin ta ba tare ba da an yi maka wani sakamako. Akwai alhamdu, akwai ashukuru. Galiban shi ashukuru yana zawa ne idan aka maka wani abu. Misali, na baka kyauta, abu ka sai ka ce shukran, baka ce ba alhamdu ina ta gani to amma kalmar alhamdu ana amfani da ita ne ga Allah ta'ala ma'ana ba he amma ka domin shi kullum ni'imomin shi da jaduwa suke a kanka kenan godiya ta tabbata ga Allah almaliku bima'ana zil mulki was sulta ma'abucin mulki da kuma jagoranci da kuma shugabanci shi ma'ana almulk ina ta gani muna da kalman almaliku kuma muna da kalmal almalik malik da malik waɗannan kalmomi guda biyu wato kowane ɗaya daga cikin su a wata fuska ya fi ɗan uwan shi cika wato kalmal almaliku tafi almaliku cika ta wani ɓangare ita ma kalmal almaliku tafi kuma almaliku cika ta wani ɓangare ba sa cika he an hada su gabaki ɗaya shi yasa aka siffanta Allah da ni da cewa shi almaliku ne kuma almaliku da haka sai kira'a ta zo mutawatira sab'iyya a suratul fatiha sai ga an karanta sai a ce maliki yawmiddin a wasu kenan ko wasu kuma su ce maliki yawmiddin to wato idan aka ce almaliku ma'ana ma'abucin sulta ma'abucin mu ce shugabanci ai ba kowane shugaba ne yake malik ko idan aka ce wannan malik ne mu ce wannan shugaba wannan garin ne ma'ana wannan yana nuna cewa duk abin da yake garin nan malaka shi ce nashi nashi ne kuma nawa ne kowa na nashi nashi ne ina wata gane amma idan aka ce kuma maliku to mamallaki komi nashi ne ina wata gane kenan kaga ba kuma ai ba duk wani mamallaki bane yake sarki ne yake maliki ne an fahimci wannan ba kowane malik bane yake malik ko ba kowane malik bane yake malik sai ka ma'ana ka mallaki abu amma kai ba sarki bane ba kowa bane kuma yake zama sarki amma baka mallaki abuwa da yawa amma shi Allah yana siffanta shi da waɗannan guda biyun da malik da malik dan ya kasance an samu kammala shine sarki kuma komai da komai nashi ina ta fahimta shine fassara shi da cewa almalik sai ya ce aljabbaru bi ma'ana zuljabarut kenan aljabbaru ma'abucin girma domin kalmar aljabbaru tana da ma'anoni guda uku tana iya daukan al'azama girma kenan tana iya daukan jabarul kasir wanda yake cike tawayayye kuma Allah shine yake cika wannan duk mutumin da yake da nakasawa yake cike shi Allah yana kiran shi ma'ana jabbar ne bi ma'ana yujbirul kasir mutumin da yake tawayayye to Allah yake cika shi kuma tana daukan kalmar al-ulu kuma duk wannan sabobin sabitai ne tabbatattu ne ga Allah ta'ala kenan kalmar al-jabbaru sai ya ce al-wahidu wanda yake shi daya alladhi la yushrikuhu ahadu kenan fa huwa wahidun fi zatihi wa sifatihi wa mulkihi shi mana alwahid kenan Allah shi daya yake ba wanda yake yi mishi tarayya ba shi da abokin tarayya shi daya yake a zatin shi shi daya yake a sifar shi shi daya yake a mulkin shi abin da ya mallaka mana shi daya ne kuma shi yake cancanta a bauta mishi shi da sai ya ce al-qahhar duka wannan sufofi ne na Allah ta'ala al-maliku al-jabbaru al-wahidu al-qahhar bi ma'ana zu qahar kenan shi ne al-qahhar ma'abucin karfi za mu ce kenan alladhi la yaghlibuhu ahad wanda babu wanda yake rinjaya shi kuma huwa qahirun li kulli shay shi kuma ya fi ƙarfin komi shi ne wani al-qahhar duka dai waɗannan kalmomi ne waɗanda idan aka tashi yin jawabi ake gabatar da su da Allah ta'ala wajen jinjina da kuma kirari ina ta gani sai ya ce wa shahadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai yake لا شريك له باشد أبو كنت هذا كلمة التوحيد كده شوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له kenan na shida babu mota da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya kenan wannan kalban wa lisanin kenan ya shaida a zuciyar shi kuma ya shaida ami a halshin shi da mu masu fadar wannan kalman sun ka suka shigo idan muka ce ya shaida ne da baki ba a zuciya ba menene munafiki kenan munafiki shine yake cewa ashhadu an la ilaha illallah a halishi amma a baki ba amma na kai a zuciya bai yarda ba wannan shine munafiki akwai kuma wanda zai fade ta ma'ana a halishi yake fada amma a zuciya ya yarda wannan shine kafiri wajahadu biha wastaqanata anfusuhum zulman wa uluwa a zuciya sun yarda amma a baki sun ikirari suka kifada wannan shine kafi to amma waye mumini shine wanda zai fade ta da halshe kuma zuciyar shi ta tabbatar ina wata gani wannan shine abin da malai yayi ana kenan ya shaida da halshen shi kuma ya tabbatar da zuciyar shi cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi abokin tarayya rabbus samawati wal ard ubangijin sammai da kasai wanda yake shine ya kagi halittar su kuma shi yake gudanar da su tun da halice su har yau wa ma bainahuma da abin da yake zakankanin sama da kasa na dukkan halittu kala kala duk Allah shi ya halice su kuma har yau shine yake tafiyar da su nauyin gudanar da su yana hannun shi shi Allah ta'ala al-aziz yani al-ghali kenan mabwayi wanda ya rinjaye ko ba abin da ya buwaye shi al-ghaffaru ma'ana zulmaghfira ma abucin gafara kenan duka wadannan sufofi ne na Allah ta'ala kuma sunaye ne gare shi sunaye ne kuma sufofi ne sai mai ya ci gaba da cewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa lalle Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abduhu bawan Allah ne wannan raddi ne ga duk wanda suke cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba bawa bane ba mutum bane ko su bashi wata siffa daga cikin sifofin Allah to bawa ne wa rasuluhu kuma annabin ma'ana ma'aiki ne na Allah kuma wannan raddi ne ga wadanda suka yi wa suka yi inkarin annabtakan shi al-mustafa wanda yake zabebbe allazi istafahu Allah wanda Allah ta'ala ya zabe shi ma'ana wannan kalman mina safwa safwatu shay al-arjaka ta safwatu shay ay khalisuhu wa kamiluhu za ma'ana abinda aka zaba aka tace aka abuwa da dama wanda karaureye ka zabi wanda yake mafifici shi ma'ana al-mustafa kenan Allah ta'ala ya zaba ne sallallahu alaihi wasallam daga iyan adam gabaki daya Allah ya rauraye ya tace sai ya zabe shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-mukhtar bimaana alladhi ikhtarahu Allah bi hadhihi ar-risala al-azima kenan al-mukhtar wanda Allah ta'ala ya zabe shi da wannan sako wanda yake mai girma shine wannan musulunci da wannan littafi na alqur'ani sai ce sallallahu alaihi amincin Allah ya tabbata a gare shi wa ala alihi haka na ga iyalan gidan shi wa sahabihi da sahabban shi al ataharu waɗanda suke tsarkakakku babu wani wanda ya kai su tsarkaka a cikin wannan al'umma su ne fiyayyu tsarkakakku su ma zaɓaɓɓu ne daga Allah kamar da Allah ta'ala ya zaɓi manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗan adam haka su ma Allah ya zaɓe su su kasance abokai ne mataimaka ne wato waɗanda suke taimako ne gafiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wal akhyar ma'ana suma ma'ana zabukun kenan al athar tsarkakakku wal akhyar kuma zabukku mafifita kenan sahabbai kenan salawatullahi wa salamuhu radiyallahu ta'ala anhu to malam bayan ya gabatar da wannan sai ya ce amma ba'd bayan haka sai ya ce fa inna ba'da ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin min ahadith al ahkam sai ya ce fa inna ba'da ikhwani lalle wani daga cikin ƴan uwa kire kasance a almajirai ko wanda suke mana masu kula wanda suka ba ilimi da ilmantarwa muhimmanci kenan ya tambaye ni sa'alani ya tambaye ni ikhtisara jumlatin in takaita wani jumla idan aka ce jumla ma'ana wani abu ne yake takaice ce haka wani abu za a hada kenan wani daga cikin ɗan uwa ya tambaye ni in takaita in yi ikhtisari kenan in dan takaita jumla ma'ana wani kimiyya wani yawa fi ahadithil ahkami a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama abin da ya shahi hukunci hukunci kenan wannan littafin hadisi ne amma yana bayani akan mi al ahkam abin da ya shahi hukunci hukunci irin su tsarki arwalla sallah azumi da sauransu ne kenan wani ya tambaye shi ya takaita ya zazzakulo waɗansu hadisai na hukumce-hukumce min mattafaqa alaihi imamani ba kowanne ba zai zakulo ne ya hada wanda waɗannan limammai shugabanni guda biyu suka yi ittifaki a kan shi suka hadu a kan shi su wane ne waɗannan limamman guda biyu shi ne ya gaya maka shi ne Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari Imam al-Bukhari kenan shine shugaba ko kuma ce imam na harko kenan wa Muslim da kuma Imam Muslim bin al-Hajjaj dan Hajjaj bin Muslim al-Qushairi al-Naysaburi kenan ya tambaye shi dama wato manya-manyan littattafai waɗanda suke tabbatattu shine sahih al-bukhari da sahih muslim domin mawallafansu shin shardanta cewa ba sa kawo sai hadisi ingantacce kuma an bibiyi wannan kusan an tabbatar hidi waɗansu abubuwan da suke ne ba a rasa ba irin na mutuntaka irin na ɗan adam to don haka sai wani ya tambaye shi to wai me zai hana malam ka je sahih al-bukhari da sahihu muslim ka zazzakulo ka tato mana hadisai waɗanda bukhari da muslim suka yi ittifaki a kansu mana kowane ya fitar da shi kuma wannan shi ne ƙololuwan ma'ana ƙarfi ko kuma ce daraja ta hadisi wajen kafa hujja wanda ya fi komai shi ne mattafaqa alaihi al-bukhari wa muslim ko sannan ma akhrajahu al-bukhari sannan ma akhrajahu muslim ma kana ala shartihima ma kana ala shart bukhari sai ala shart muslim sai ma akhraja bughairuhu ma kenan wadannan sune jerin hadisai wanda yake kowanne wanda bukhari da muslim suka fitar da shi sannan sai wanda bukhari yazo da shi sannan sai wanda muslim yazo da shi sai wanda ya kasance akan sharadin su su biyu sai wanda ya kasance akan sharadin bukhari akan sharadin muslim sai kuma wanda wani su ya fito wanda baya kan sharadin su ko ba su suka fitar da shi ba kina ta fahimta to kenan kaga nan wato za a hada hadisai ne na ahkam amma wanda suke kololuwan daraja kenan dama wajen kafa hujja ana kafa hujja ne da mi qur'ani da hadisi ko wannan ma'ana tagwaye ne wajen kafa hujja da su to shi qur'ani idan wata mas'ala ta zo sai wani ya kafa hujja da Qur'ani yanzu abin da yake kanka ba zawa zaka kaje ka rika bincike ba to wannan aya ta tabbata ko bata tabbata wannan ittifakan wannan ta tabbata mi bincike ke kanka shin wannan ayar da ya kafa hujja da ita ma'ana tana magana ne akan maudu'in ma'ana istidlalin yayi ko bai wannan kawai shine zaka yi bincike to amma in hadisi ne fa idan mutum ya kafa maka hujja da hadisi farko abin da zaka fara shine hadisin ya inganta ko bai inganta ba ina wata gane to amma in ka same shi a cikin umdatul ahkam fa shi ma an dauke maka wannan ya inganta ko bai inganta ba kana ga malamai suka ce wannan yake nuna maka muhimmancin wannan litafi in shi amma in yazo abu hadisi yazo ko wata matsala ta zo aka kafa hujja da wani hadisin da yake cikin nan to yanzu baka zuwa ka rika neman isnadin shi ya inganta a me zaka yi hadisin da aka hujja a wajen aka kafa hujja a wajen hujjar ta ka hukuma ta ka ba wannan mudu'in da ake zance shine ko ba shi bane kamar yadda da irin na Qur'ani ina wata gani da haka kenan ma'ana litafi wanda yake nuna muhimmancin litafi duk abin da Bukhari da Muslim suka ittifaki to shine malam zai kawo a ciki to malaki ta kenan wani daga cikin ɗan uwa ya tambaye shi wannan sai ce fa ajabtuhu ila su'alihi sai na karba mishi game da me tambayar da yayi sai na karba mishi akan wannan raja'al manfa'ati bihi saboda kaunar amfanuwa da shi abinda zai hada kenan litafin da zai wallafa kuma wannan shine zaka ga cewa galiban a cikin littafan magabata idan suna muqaddima suna jawabin bude wani litafin da suka wallafa zaka galiban sai ga cewa yace a wani ne ya aika mini risala ko wani dalibi ya tambaye ni ko wani kaza ayi kaza sai ga sun karba sun yi to wannan ma wani ne ya nemi wannan ko malam ya karba yayi wannan malice wa as'alullaha an yanfa'a bihi ina roƙon Allah ta'ala ya amfanar da wannan littafin wa man katabahu da duk ma mutumin da ya rubuta shi kamar yadda zancen nusakh masu kufi littafi a da su ne kambacin ma'ana ta'ala wadda take tiba'a a yanzu su ne kambacin mashinkin da take buga littafai a wancan lokacin mutane ne to sai ya fara da su ya ce ba ma ka karanta ko ka kofa wani ya baka kuɗi ma ya biya ka ka kofa mishi littafin ya ce yana roƙon Allah Allah sa wannan ya amfane ka kenan an yanfa'a wa as'alullaha an yanfa'a bihi Allah ya amfana da shi wannan littafin wa man katabahu da wanda ya rubuta littafin kenan da shi da duk wanda ya kufa kenan ko aw sami'ahu ko ma wanda ya saurara kina ta gane aw qara'ahu ko ya karanta ina ga mun shigo nan wajen ko aw hafizahu ko ya haddace shi malamin suna cewa wannan littafin dama ne fursa ne ga dalibin ilimi ya samu dalilai wanda suke tabbatattu wanda baya tantama inda ya tabbata wannan littafin ya haddace wani hadisi to baya tantama wajen kafa hujja da shi kenan dama ce mutum ya haddace shi yace to wanda ya haddacen shi ma yana ciki yace au nazara fihi yace kai ba ma wanda ya tsaya ya saurara ko ya rubuta ko wanda ma kawai dan diba yayi haka yayi haka shi ma Allah ya sa ya amfane shi sai yace malamai suka ce wannan yana nuna irin buduwar zuciyan wallafin wannan littafin wajen neman alkhairi ga al'umma sai ce wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim kuma ina roƙon Allah Allah ya sanya shi wannan littafin ya kasance na ma'ana an yi shi ne dan neman yardar Allah mai girma to anan ne gizo yake saka malamai musamman ɗan farko wannan abu yana cikin abin da yake kai kawo a cikin zuciyoyinsu da tunaninsu kullum suna kokarin cewa duk abin da za su yi to su ga cewa sun yi shi dan Allah wanda daga cikin magabata yake cewa wato ban taba ba gugurmaya babu abin da nake gurgurmaya a kan shi kamar yadda nake gugurmaya da zuciyata wajen duk abin da zan yi in ga cewa na yi shi dan Allah to Allah ba mu iko yi dan shi kenan malai ya roƙi Allah Allah ya sanya wannan littafin ya kasance wato na wallafa shi ne dan neman yarda Allah ta'ala kuma yardan Allah da mujiban lil fawzi ladaihi fi jannatin na'im, irin yi dan Allah da yake wajabtawa wannan mai ikhlasin ya wajabta ma mutum rabauta a wajen Allah da aljannan ni'ima. Sai ce fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil, domin shi Allah ya ishe mu, kuma madalla a ce Allah shine ka dogara da shine wakilinka. To wannan ita ce wato khutuba ko jawabi shine mawallafin littafi. Sai malai ce bismillahir rahmanir rahim, كتاب الطهارة الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأن حديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان هكذا الإمام مسلم في كتاب الإمارة كان وأن حديث ما لا يتكى شرعي شبه Bukhari da Muslim sun yi ittifaqi wajen fitar da wannan hadisi. Malai ce bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jinkai. Mana wannan malami suna farawa rubutun su da wannan koyi da Alkur'ani, koyi da Allah Ta'ala. Kaga aka fara Qur'ani da mi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai rubutun shi yana farawa da bismillah, sannan kuma sai ya biyo baya da wannan. Kuma malamai suna cewa suna kafa hujja da waɗansu daga cikin hadisai cewa duk kullu amrin zibalin lam yubda bi dhikr bismillah fi ko bi bismillah fa huwa abtar, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Duk wani al'amari wanda yake ma mai muhimmanci, in dai ba a fara ba da sunan Allah, ba a ce bismillahir rahmanir rahim ba, to wannan abin abtar ne, ma'ana mai yankakken albarka ne. To suna kafa hujja da wannan hadisi, wasu suna magana akan shi hadisin, ma'ana dai duk abin da ake son albarkan shi, to idan za a fare shi a fara da bismillahir rahmanir rahim, kenan tabarrukan dan neman albarka ga Allah Ta'ala. Mala shi fara bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai. Mala ce kitabu tahara, kitab ala wazni fi'al, ya'ani maf'ul kenan, ma'ana shi shine maktub, ya'ani hada maktubun fi tahara kenan. Wannan wani abu ne wanda aka rubuta wanda yake bayani akan tahara, akan tsarki, shi ma'ana kitabun tahara. Da mun shirya ma kitab suna ba shi ma'anoni daban-daban, ma'ana da wannan ma'anar da malam ya bada, da kuma ma'anar abin da ya tattara abubuwa wanda a kasar shi kuma za a samu babi-babi da bayanai daki-daki. Ina ta gani kenan kitabu tahara ma'ana shi hada maktubun fi tahara, kenan wannan wani abu ne wanda aka rubuta wanda yake bayani akan tahara. Ita kuma at-taharatu a lugha ma'anarta an-nazafa, tsafta shine tahara. An-nazafa tsafta, ana cewa tahura thawbu min al-qadar, ya'ani tanazzafa. Tuwa ya tsarkaka daga datti, shi ma'ana at-tahara harshen Larabci kenan. Amma a shar'ance idan aka ce at-tahara yana da ma'anoni guda biyu a shar'ance kenan. Ma'ana ta farko ita ce ma'ana ta asali shine taharatul qalb min ash-shirki wal riya wal hasad wal ghilb ma'ana wa gairi wannan shine ma'ana idan ka ce at-tahara ana kuma wannan shine muhimmanci tsarkake zuciya daga shirka game da bautan wani Allah tsarkake zuciya game da yi ba dan Allah ba tsarkake zuciya da keta da hasada da kiyayya da dukkan dai da cututtuka na shubha da sauransu wani shi ne ma'anar ta ashara ce na ka ce a tahara ana nufin wannan ina wata hangani ma'anarta ta biyu ita ce at-taharatul hissiyya ma'ana tsarki wanda yake wanda muka sani kayi bawani ka je ka wanke datti ya taba da sada ta taba jikinka ka wanke janaba ta kama ka ka wanke da sauransu waɗannan shine ma'ana tahara hissiyya to kitabu tahara kenan abinda aka rubuta wanda yake bayani akan tsarki anan ma da yana nihin tsarki na farko ko na biyu a maudu'in littafin tsarki na biyu to amma kuma wato wannan hadisi na farko da ya kawo ya kunshi duka yana nihin tsarkin na farkon da na biyu ina wata gane amma dai shi littafin da ya wallafa ta wadda aka ce ahkam kenan ko hukumce hukumce ba aqida ba aka ce kina da nihin tsarki na biyu kitabun tahara to amma malamai suna farawa da shi na harkon saboda shi yayi muhimmanci kuma shi ne asali domin idan baka da tsarki na harkon na biyu bai maka amfani ba ka Allah ce ba innamal mushrikuna najisun ko lalle mushrikai najasa ne me najasa da suka samu kasance wasu ba su yi imani da Allah ba su da tsarkin zuciya ba su tsarkake zuciyarsu daga shirka ba da riya da kaza kaza da sauransu ko da sun yi wanka sun sha watarare sun yi komi kaga wannan shine nabin to idan wancan bai samu nabin ba shi da amfani na haka na farkon shi yayi muhimmanci kuma ta yiwu ma malai shi yasa ma ya fara da wannan hadisi na farko da ya kawo malai ke cewa an amiril mu'minina daga shugaban mu'minai abi hafs baban hafs umar bin al-khattab umar bin khattab wannan alkunyar shi cikin kenan khalifa na biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan bayan abubakar kenan ko qala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa wannan yana daga cikin kololuwan siyagut tahammul yace sami'tu ko haddathani kace naji ko an gaya mini to a wajen malaman hadisi wajen tahammuli to wannan yana daga cikin sigogin wanda suke mafi tabbatuwa kace naji ba dai bake daga ce daga wani so an kace daga wani ba san ba kai kaji ko ba kai kaji ba dai akwai hi an tabbata amma da kace naji kenan kaga tabbata kai kaji babu tantama yace to yaji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu yana cewa innamal a'malu binniyat lalle abun sani kawai ayyuka suna tare da niyoyinsu a wata ruwaya kenan wa fi riwayatin binniyati innamal a'malu binniyati lalle kowane aiki ma'ana yana tare da niyyar shi wannan kalmar ta innama suka ce tufidul hasl tana fa'idantar da ma'ana katangancewa da kebancewa da takaitawa kalmar innama ina wata gane suka ce wahid ma'anarta shine isbatu hukmul a'mal binniyat tabbatar da hukuncin ayyuka da niyoyinsu kuma wayan fil hukmu amma adahu sai kai kore hukunci ga wanda yake ba shi ba idan aka ce innamal a'malu kawai aikoki ayyuka bin niyyat ma'ana suna tare da niyya ko ana hukunta su ana sanin gulgudun su tare da niyya kawai kaga an takaita aiki kawai da niyya kina ta gani malamu suka ce irin wannan sai kamar ka ce ne mal a'malu illa bin niyyat ai babu aiki sai da niyya kuma wannan shine fasara na biyu daga cikin ma'ana innamal a'malu bin niyyat kenan innamal a'malu bin niyyat kace in ma kace kowane aiki ma'ana matsayin shi da kuma darajar shi da sanin haƙiƙanin shi to yana koma zuwa ga niyya fasara ta farko ko kuma kace innamal a'malu bin niyyat ai kowane aiki yana tare da niyya mana babu aikin da za a yi ba tare da niyya ba ana fahimta yawa kenan kowanne yana dauka kenan innamal a'malu bin niyyat kenan kowane aiki matsayin shi darajar shi yana tare da niyyar shi idan aka ce an-niyyatu a harshen larabci ana nihin al-qasadu ka nufaci abu kawai shine niyya kina ta gane al-baydawi yake cewa an-niyyatu ibaratun an inbi'ath al-qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan li gharadin min jalbi nafa' aw daf'i darri yace menene ne yace niyya abin da ake nihi wani ma'ana wani abu ne wanda yake motsa mutum wani abu ne wanda zai motsa ka zuwa ga wani abin da kake gani yayi daidai da abin da kake bukata da bukatarka na janyo wa kanka alkhairi ko ijewa kanka wani sharri wannan shi ne ake kira niyya haka ne ko baka bane ka nufaci abu kawai ka ji sai wani abin ya motsa ka ya zaburar da kai ya tsabure ka sai ka ji kai wannan abu na janyo alheri kanka ko kuma ijewa kanka wani mummuna wannan shi ne niyya amma a shar'ance idan aka ce niyya shi ne al-azmu ala fi'li al-ibadati taqarruban ila Allah ta'ala wannan shi ne niyya mutum ya imana ya kudurta ya dauki azamar aikata wani aiki na ibada dan neman kusanci zuwa ga Allah ta'ala wannan shi ne niyya a shar'ance ka dauki azama wajen aikata wata ibada dan neman kusanci zuwa ga Allah ta'ala wannan shine innamal a'malu bin niyyat ko sai ce wa innama li kulli mri'in ma nawa wa innama ai abin sani kawai li kulli mri'in naga kowane mutum ma nawa abin da yayi niyya ana fahimta ma'ana abin da ka nufata abin da kai niyya a ciki da shi ne ake auna wannan aikin wannan aikin kima shi da darajar shi abinda kai ka nufata a ciki kana fahimta yawa kenan akwai zaka ga aiki a zahirin shi mai kyau ne amma in niyya ta munana ba sai aikin yimi sai ya munana domin shi aikin yana bin me yana bin niyya an fahimta yawa amma kyakkyawan niyya ba ta gyara mummunan aiki sai a wasu wurare da wanda za a kalli niyyar ka koya maka hukunci kenan dai wa inna ma li kulli mri'in ma nawa kenan lalle yana ga mutum abin da ya yi niyya wanda suka ce wa inna ma li kulli mri'in ma nawa ma'ana ta'kidin abin da ya gabata ne kaman ƙara ƙarfafawa ne ake innamal a'malu bin niyyat wa inna ma li kulli mri'in ma nawa
Allahu akbar Allahu
Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ka'idar da ya tabbatar da ita sai zai ba mu misali hai wanda yake ma'ana bayyana mana wannan abin a fili sai ya ce faman sai ba mu misali da hijira sai ya ce faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi duk mutumin da hijirar shi ta kasance yayi ta ne dan Allah dan zuwa ya je ya haɗu da manzon Allah to fa hijratuhu ila Allah kenan hijrar shi ta kasance kenan zuwa ga Allah ne wa rasulihi zuwa yaje ya haɗu da manzon Allah kaga nan ai a jumla ce shartiya ko faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda hijrar shi ta kasance zuwa ga Allah ne ma'ana dan Allah ne dan zuwa wajen manzon Allah to ina jawabu shart din fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi kaga nan da a jumla shartiya da jawabu shart din duka sun zama daya malamai suka ce takdirin wannan man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi niyatan wa qasadan to fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi thawaban wa ajran kina duk wanda ya kasance yayi niyya yayi hijira zuwa ga Allah da manzon Allah kenan niyyar shi da kuma wannan shi dan Allah dan manzon Allah yayi to hijirar shi ta kasance ma'ana dan Allah dan manzon Allah za a bashi lada da sakamako akan wannan sai ya ce wa man kanat hijratuhu ila dunya amma wanda hijirar shi ta kasance yayi ta ne saboda wani abu na duniya yusibuha wanda zai same ta kene yaje can ya same ta aw imra'atin yatazawwajuha ko kuma akwai wata mace a can ya tafi can ya same ta a can ya aure ta to fa hijratuhu ila ma hajar ilayhi to hijirar shi ta kasance zuwa ga abin da ya hijira dan shi kaga da na farko da na biyu dumi suka yi hijira suka yi amma wanda yayi dan Allah sai ya samu lada a wajen Allah ta'ala wanda ya kuma ba dan Allah ba to yayi hijira dan abin da ya yi shi in ya samu wannan abin to in bai samu ma da shi ya sani amma wajen Allah ba shi da komi ina ta gane to wannan hadisi malam ya fara ya bude wannan littafi da shi saboda waɗansu dalilai guda uku dalili na farko shine koyi da Imam al-Bukhari lokacin da ya zo wallafa littafin shi a Sahih al-Bukhari kenan lokacin da ya zo wallafa wannan littafi nashi farkon hadisin da ya fara kawowa a ciki wannan hadisin ina ta gani wannan hadisin ya fara kawowa a cikin littafin shi wanda yake ingacicce wanda yake musnad ne sahih ne mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi to a cikin wannan littafin ya fara kawo wannan hadisi to malam yayi koyi da shi shi ma sai ya fara kawo shi duk da cewa shi bai shahiba haka ina ta gane hukumce na shari'a tsarki wai ba bai shahi wannan ba a dalili na biyu kuma malam da ya kawo shi dan ya tunatar da mai karanta littafin cewa farkon al'amari to ka fara inganta niyyarka mana kuma malam yana tunatar da mu ne akan cewa wato wajen karanta wannan littafin da kuma kokarin fa'idantuwa da shi abin da yake yafi komi ya kamata a fa mana himmantuwa da shi shine inganta niyya ni dan Allah mu nemi yardan Allah kuma niyyar mu Allah ya manana mana hukunci ne ma'ana da wannan niyyar da muke ina ta gane kenan yayi kenan ya zaburar da kai kuma abu na biyu ko kuma mu ce abu na uku shine ya falkar da mai karantarwa ma'ana kai niyya kuma lokacin inganta niyya kenan na farko koyi da Imam al-Bukhari na biyu ka yi niyya na uku kuma lokacin inganta niyyar ta kenan kai dan Allah waɗannan sune dalilan da malam ya kawo wannan hadisi a wannan hadisi ne wanda yake mai girman gaske mafi yawan malamai idan suka tashi wallafa littafan su to suna farawa da shi saboda wannan dalilin da muka faɗa na kenan kokarin inganta niyya malamai suke cewa wannan littafin ma'ana kai wannan hadisin kamar rabin musulunci duk abinda zakai a musulunci kuma menene to wannan hadisin ya shiga cikin shi ina ta gano in sallah zakai niyya azumi zakai niyya arwala zakai niyya ko menene zakai in dai na ibada ne to wannan hadisin ya shiga ciki sadaka zakai ka inganta niyya sanar da zumunci zakai ka ta hidan Allah ba dan ba ya zo kai ma ka je wajen shi duk wani ibada da ka sani to wannan hadisi yana shiga cikin shi dan haka malamai suke cewa wato wannan littaf mana wannan hadisin kamar rabin ilimi ne rabin musulunci ne wato gabaki daya kuma abin da ya shafi niyya akwai abubuwa guda biyu masu muhimmanci game da shafi niyya mabahasai abubuwan da ake kula game da niyya abu na farko yin ikhlasi duk abin da za a yi to a yi don Allah kuma wani shine mafifici shine aka fi bukata abu na biyu kuma niyya ana zawwa da ita ne saboda bambance tsakankanin ibadodi shashin su zuwa shashi ko idan azhar da asar ko mace tsakankanin su me yake bambanta su niyya kawai dan haka kenan hadisi ne wanda yake mai muhimmancin gaske bari mu a gurguje mu ga ababen da za a fa'idantu da su za mu fa'idantu da su a cikin wannan hadisi fa'ida ta farko ma da yake cewa wato duk wani aiki kai kawai shi yana komawa zuwa ga niyya ingancin shi ko bacin shi ko kuma cikan shi ko tawayen shi ko wani abu ya kasance da'a ne ko saban Allah ne duk dai yana komawa zuwa ga niyya duk mutumin da ya nufaci wani aiki kuma sai ya yi riya a ciki to wannan mutumin ya saba Allah kina ta gani aiki ne na kirki amma sai ka nufaci riya a ciki to ka saba Allah misali kamar mutumin da zai yi jihadi sai wannan jihadin daukar kalmar Allah kawai to wannan zai samu ladan shi cikakke haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man jahada li takuna kalimatul lahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah to duk mutumin da yayi dan Allah kawai ladan shi ya cika amma mutumin da yayi jihadi dan neman lada a wajen Allah kuma dan samun ganima to shi wannan ladan shi ya rage ina ta gani kaga da addiniya ce ko mana bai samu lada cikakka ba ba za a bashi ladan mai jihadi ba cikakke amma kuma wanda yayi jihadi dan ganima kawai ba a ce yayi laifi amma dai bashi da ladan jihadi in kawai dan ganima yayi bashi da ladan jihadi kaga dai dukkanin niyya ce na farko da yake dan Allah zai samu shi cikakke in ya samu ganima nurun ala nur kenan kun kuma kai dan ganima da jihadi to zaka samu ladanka amma dai tawayayye don baka yi shi ba dan Allah kawai gaba daya amma an kai dan wannan baka da ladan komi an samu ganiman to an ba samu kuma dai kai asara ba to wannan kenan fa'ida ta biyu wannan hadisin yana fa'idantar da cewa niyya sharadi ne ma'ana wanda yake tabbacacce a cikin kowane aiki lallai dole ne an samu niyya na ta gani sai dai ba tare ba da zurfafawa da mun zurfafawa cikin niyya suka ce wani lokaci yana ma lalata ibada ka zo ka daga kakali kana abin da suke masu bane abu na gaba lalle niyya mahallin ta zuciya ne ko mutum ya yi lafazi da ita bid'a baya halitta ka ce nawaitu irin wanda ake faɗa baya halitta saboda ya kasan me niyan niyan kawai ka nufata kawai da kai niyya yanzu kai abin da baka yanzu misali ka tashi ka zo kai arwalla ka dauki ruwa kai gaban daki kai tsarki ka zo kai arwalla ka tashi lokacin sallar azhar har ka shigo masallaci yanzu baka san ba niyyar ka sai ka faɗa yanzu baka san ba me ka zo yi dan haka niyya kawai wannan abin da muka ce jin da zaka yi wannan abin da zai zabarar da kai ko yanzu kai lokacin azhar ya kusa sai ka tashi kai rawla tunin niyya ta kare bai ka zo kana dama da ka shigo masallacin ma ka zo ne dan ka sallaci sallar azhar tare da lima lakin ka ce nawaitu salatu zuhri iktida'an bil imam arba rak'at wai wai duk wannan bai taso ba dan dan da kuma musu mene ke fada ina ga a cikin sharhin littafin shi ne al-arba'un an-nawawiyya in ban mance ba yana bayanin wani ne a harami sai suka yi kusa da wani da yazo sai ya ce nawaitu sai ya fadi sallar misali ce salatu zuhur iktida'an bil imami fi masjidin nabawi kaza kaza yake ta hudi yake ta zanowa da ya kare yace sai na kusa da shi to ka ga ya mishi taskin da kuma irkin eh ka ce mishi le kaza kuma yar kaza kina ga wannan kawai takurawa ce da haka niyya niyya ne kawai in kai niyya abin shikenan Allah ya san me yake kuma kake ni da haka kenan wallafu biha bid'a ka fada a halshinka wannan bid'a ce baya halitta ai gurci da ita don ba samu ta ba wato daga magabata kuma a cikin wannan hadisin akwai wajibcin takatsantsan game da riya ko da ji da jiyasuwa ko kuma yin wani aikin wajin dan yi bana ko yin wani aiki dan duniya kawai kina ta gani ma dama wannan aiki ke na ibada to dalle ka tsantsanta niyyarka ka yi shi dan Allah shi kadai wajibcin kula da ayyuka na zuciya da kuma ka abar su haka ayyuka na zuciya irin su niyya suna ciki to kada ka bar zuciya ka a sake ka zo aikin ma ka fara he wani kaga kusan shi kake nema zuciyar take za ta karkata ka inganta wannan dan ya gane ce kai ma ka iya to kanka kyale ta maido ta ektina ta da ta kai wannan dan Allah kake ka maido hankalinka kana cikin hadisin akwai kula da ayyukan zuciya irin su niyya ba a barin zuciya kana sai ana sa mata mi da baibayi ana kare ta kuma ana tattare ta waɗannan su ne abubuwan da za mu fa'idantu da su a cikin wannan hadisi da haka lokaci ya yi muna wata abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.